أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. يوم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوكا نقول يا تبتك الله سبحانه وتعالى وان يساك بام وان ندام نكسا نشوى تاردك أتكون وان نبياني مع سو تارم البركة بياني وان دسك شاهي كاوا وان أبيعو amma hangana addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata. Cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahiriya da kuma hakikanin shi. Inda muka yi bayani dangane da hadarin riya da kuma irin matsalolin da zai iya kawo ma musulmi a cikin rayuwar shi na duniya da ma rayuwar sa na lahira. Hakanan mun yi bayanin wasu ayoyi wanda suka yi magana dangane da masu riya wanda suka zarge ma'abuta riya wanda suka nuna aikin su batacce ne kuma ba karɓe bane a wurin Allah subhanahu wataala. Insha Allah yau ma za mu ƙarasa a cikin wannan mawdu'in. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Kamar yadda muka yi bayani, Alkur'ani mai girma ya yi bayani dangane da hadarin da riya take tattare da shi da kuma irin matsalolin da za ta iya kawo a cikin ibadan musulmi na rashin karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala. Ayoyi suna da yawa wanda suka yi bayani irin wannan hadari wanda ya shahe riya. Daga cikin su muna da aya wadda ta zo cikin سورة الماعون عند الله سبحانه وتعالى كتشوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الله سبحانه وتعالى كباني كتشوا للي بنيا تبتا غا مسلاتا كلمة عذاباتا تبتا غا مسلاتا. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wani irin masallata, su wane ne masallatan da azaba ta tabbata a kansu, su wane ne masallata wanda bone ya tabbata a kansu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina hum an salatihim sahun, wato mutanen da suka kasance dangane da sallolinsu suna rabkanuwa, mutanen da suka gafala dangane da sallolinsu ba su kula da sallolinsu, ba su damu da sallolinsu ba, ba su ɗauki sallolinsu ba da ƙima, ba su sallah a lokaci, suna wulaƙantar da sallah, suna ƙanƙan da sallah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan mutane bone ya tabbata gare su, azaba ta tabbata akan waɗannan mutanen. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sifanta su, su wane ne har yanzu waɗannan mutanen? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina hum yura'un, su ne mutanen da suka kasance suna yin riya, wato suna aiki don mutane su gani, ba suna yi ba saboda Allah subhanahu wataala ba, ba suna neman yardan Allah subhanahu wataala ba a cikin ayyukansu, suna neman yardan mutane ne, suna neman mutane su gani ne su yaba ko mutane su ji su yaba. Wayamna'una al-ma'un, kuma suna hana taimako. Wato wannan Allah subhanahu wataala ya jera mutane wanda ya nuna azaba ta tabbata akan su ranar alkiyama, waɗannan mutane makomansu ba za ya yi kyawu ba. Daga cikinsu Allah subhanahu wataala ya ambaci masu riya, inda yake nuna mana kenan riya wani al'amari ne wanda yake da haɗari sosan gaske, kuma mahanga alkur'ani dangane da abin da ya shahi riya ba mahanga ba ne wanda yake na da kyawu, wato mahanga ne wanda yake nuna haɗarinsa da kuma kasantuwan shi wani abu ne wanda zai kai mutum mahallaka, wani abu ne wanda zai bata lahiran mutum, wani abu ne wanda zai bata duniyar mutum da lahiransa gaba daya. Wato duk wanda ya kasance yana aiki saboda mutane su gani ba saboda Allah subhanahu wataala ba, duk wanda ya kasance yana aiki saboda mutane su ji su yaba ko su gani su yaba, to aikin shi ba karabi bane a wurin Allah subhanahu wataala. amma da din ya zamanto aikin shi ya karbu wannan zai sababa masa bani azaba ranan tashi kiyama wato ba abin da yake jira ire-iren wannan mutanen sai azaba idan mutun ya kasance yana riya to azaba ne kawai yake jiran shi idan bai tuba ba ya koma ga ikhlasi kenan abinda Allah subhanahu wataala yake bukata ga bawansa shine ya kasance bawa managarci wanda zai yi aiki saboda Allah subhanahu wataala wanda zai yi aiki saboda neman yarda Allah subhanahu wataala wanda zai yi aiki domin samun sakamakon Allah subhanahu wataala ranar alkiyama ba wanda zai yi aiki ba saboda mutane su gani kina wannan yana nuna mana hadarin riya da kuma irin mummunan tanadi da kuma sakamako wanda Allah subhanahu wataala yayi akan mutanen da suke aiwatar da riya saboda haka ko dan wannan ya kamata ya kasance mutun ya nisanci riya ya ji tsoron Allah subhanahu wataala yayi aikin sa saboda Allah subhanahu wataala ya tsarkake niyyar shi saboda Allah subhanahu wataala wannan shine abin da zai bashi kyakkyawan rayuwa a wannan duniya wannan shine zai bashi kyakkyawan rayuwa a ranar alkiyama sannan in zamu koma bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka zamu ga cewa su ma sun yi bayani kan riya inda suka nuna irin matsalolin da riya take tattare da su da kuma irin hadarin da riya take tattare da shi yanda za ta iya tabata mutun duniyar sa da lahirar sa kinan wannan yana nuna mana ainihin hadarin riya da kuma kasancewar sa abin nisanta al-misali yazo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan ma'abucin al-mahajjatul bayda faidul kashani kenan Allah ya ji kansa ya ambace sashen hadisai wanda suka shahariya da kuma irin matsalolin da riya take tattare da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka hadisi na farko wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya wash-shahwa al-khafiyya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa abinda nafi jin tsoro akan ku shine riya wato babu wani abin nafi jin tsoro dangane da shi game da ku kamar riya yana daga cikin abubuwan da nafi jin tsoron shi akan ku hiye da komai riya kenan saboda zai bata maka aiki ba tare da ka sani ba haka nan kuma washahwatul khafiyya da sha'awa wadda take boye zahirin abin da yake nuni da sha'awa nan wurin cikin wannan hadisin shi ma yana ya kunshe yana nuhin kenan abinda zuciya ta kunsa abinda zuciya take boye da shi na manhohi na riya saboda mafi abinda mutun zai sa mutun yayi riya don neman duniya ne don neman sha'awan duniya ne don neman jin dadin duniya ne ba don lahira bane saboda haka kenan abu ne wanda ya boye a cikin zuciyar shi kuma bai bayyana ba amma ayyukan da yake aiwatarwa saboda wannan abun da ya boye a cikin zuciyar sa ne kuma yana son ya samu daraja a wurin mutane kuma yana son ya samu dokuka a wurin mutane kuma yana neman matsayi a wurin mutane kuma yana neman dodan duniya shi yasa yake wannan aiki amma ba don Allah subhanahu wataala ba kenan aiki wanda ya kasance saboda mutane don mutane su gani ba saboda Allah subhanahu wataala ba wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana jin tsoron sa ga al'umma shi wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da za ta aikata manzon Allah bai jin tsoron shi hiye da ainihin wato riya riya ne ya kasance manzon Allah yana jin tsoron shi akan al'umma shi saboda yana bata aiki ba tare da al'umma ta sani ba mutun zai aikata riya yana ganin cewa Allah subhanahu wataala ya karba masa amma Allah subhanahu wataala bai karba ba saboda ba yayi bane saboda Allah subhanahu wataala ba tana yi waya sani tana ya bai sani ba amma aikin da mutun yayi saboda Allah subhanahu wataala shine karbe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jima al'umma sa tsoro dangane da wannan aikin wanda yake nuna kenan hadarin sa abinda manzon kai kasance yana ji maka tsoron shi to kai ma ya kamata ya zaman toka ne sance shi da kuma sha'awa wadda kasance boye mutum ya nisanci sha'awowi musamman abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta wanda ya kulla a zuciyar shi yana neman ya zaman to ya cin musu ya nisanci wannan yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoro ga al'umma shi yana daga cikin abubuwan da manzo Allah yake ji mana tsoron sa, ya kamata ya zama to mu ma mun ji tsoron sa mun goje sa. Hakanan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa adnar riya shirk, kadan daga cikin riya ko min kankancin shi to shirka ne. Wato mutum zai iya riya koda yana ganin miqdarin shi daidai da zarra ne, to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wannan abin shirka ne. Idan mutum ya aikata riya ko min kankancin shi to shirka ne. Saboda me? Saboda yana aiki ne ba saboda Allah subhanahu wataala ba. Duk aikin da kai ba saboda Allah subhanahu wataala ba, to kaman kana tarayya ne da Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala kuma shi kuma duk lokacin da bawa aikata wani aiki yana nihin wani shi kuma ba ruwan sa da wannan aikin. Allah ta'ala bai yadda a hada bautan shi da wani, bai yadda a yi aiki saboda shi kuma saboda wani. Allah subhanahu wataala yana son aiki ne tsarkakakken aiki, tataccen aiki ga bawansa wanda zai kasance saboda Allah subhanahu wataala kawai wannan bawan ya aikata wannan aikin. Wannan aiki ya kasance karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wataala. Amma duk aikin da ya kasance an nuhi duniya da shi, an nuhi mutane da shi, to iyakan ladan aikin kenan. Allah subhanahu wataala ba ruwan shi da irin wannan ayyuka din, kuma ba da wani tasiri ga shi bawa. Sai ma cikin duniyarsa da lahiransa, sai ma mummunan abin da zai zo masa da shi na ainihin wata rashin karbuwa a wannan duniya da kuma ranar tashin kiyama. Hakanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a cikin hadisi, la yaqbalu Allahu amalan fihi miqdaru zarratin min riya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abin da Allah subhanahu wataala zai karba na aiki ma dama akwai daidai da zarra a cikin sa na riya. To idan aiki ya kasance akwai zarra ko min kankancin riya cikin sa, to shikenan Allah subhanahu wataala ba zai karbe shi ba. Allah ta'ala ba ruwan sa da aikin da yake akwai riya a cikin sa. Kinan wannan ya kamata ya zamanto ya nuna mana ne, ya kamata ya kasance mutun yayi tunani cikin wannan hadisi din, cikin ayoyin da suka gabata dangane da mutun kare zamanto ya banzatar da aikin shi ga iska, kada zamanto mutum ya wulakantar da rayuwar shi da jarin shi da Allah subhanahu wataala ya bashi a iska, ya zamanto bai yi istifada da shi, bai amfana da shi ba. Menene amfani ya kasance mutum ya kwashe rayuwar shi gaba daya yana yin riya, yana aiki ba saboda Allah subhanahu wataala ba, sannan ya waye gari ran tashin kiyama zai shiga cikin azaba? Wannan ba da wani amfani. Kinan ga mutum da ya kasance mai hankali, mai kwadayin Allah subhanahu wataala, mai neman koma, mai neman ladan Allah subhanahu wataala, ya kamata ya kasance ya yi ma kansa tunani, ya kamata ya tsaya da kansa ya yi tunani ya ga cewa lalle abin da ya dace da shi shine ya kasance ya ikhlas, ya kasance ya bi Allah subhanahu wataala shi kadai, kuma ya kasance duk abin da zai yana yi ne saboda Allah subhanahu wataala shi kadai. Wannan shine abin da zai taimake shi ya zamanto ya bashi dacewa duniyarsa da lahirarsa. Duk abin da kake so in dai kai saboda Allah subhanahu wataala to zaka same shi. Duk abin da kuma kake nema in dai ba don in dai ba Allah ta'ala kai ba, to tana yiwa ka samu abin da kake nema, tana yiwa ba zaka samu ba. Amma in kai Allah saboda Allah subhanahu wataala tabbas zaka samu. In ma darajar duniya ne kake nema, in ma daukakan duniya ne kake nema, in ma izzan duniya ne kake nema, to in dai kai aiki saboda Allah subhanahu wataala, Allah ta'ala zai baka. Domin Allah subhanahu wataala ya alƙawarin waɗanda suka yi aikin ƙwarai cikin wannan duniya din mu'minai maza da mata, Allah subhanahu wataala zai raya su rayuwa mai kyau, kuma zai sanya son su a cikin zukatan mutane. Kenan yi saboda Allah subhanahu wataala shine mahuda, yi saboda Allah subhanahu wataala shine zai ba mutun duniya da lahira, yi saboda Allah subhanahu wataala shine zai kare mutun daga wulakancin duniya da lahira da kuma azaban ran tashin kiyama. Da fatan Allah subhanahu wataala zai kare mu, ya kuma taimake mu wurin tarbiyantar da kawukan mu, ya kuma taimake mu wurin tadabburin ayoyinsa da kuma hadisan manzansa da iyalan gidan manzansa. Sira da amincin Allah ta'ala ya tabbata a gare su, domin yin aiki da su da kuma dabbaka su a cikin rayuwar mu gaba daya. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin wannan bayanin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.